بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yaboya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai darin albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib da ke wannan unguwa ta Jagindi a cikin wannan makaranta ta sai ejede domin ci gaba da karatun mu na wannan littafi al-usul al-thalatha ko kuma thalathatul usul da wannan shine darasin mu na uku a cikin wannan littafin idan ban manta ba yau muna litinin tara ga watan Zulqa'ida hijra annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yayi daidai da 29 ga watan 5 miladiya ta 2023 a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen gaba ta farko da malam yayi mana bayani game da wato abinda ya wajaba akan mutum musulmi ya sani wanda har yanzu dai malam yana mana bayani a cikin shinhuda kafin a shiga cikin al-usulul thalatha yace abu na farko wanda ya kamata mutum musulmi da musulma su zamanto sun san wannan mas'aloli guda uku na farkon su shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halice mu shine kuma yake arzuta mu sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai bar mu ba haka nan sakaka bambarakwai sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana manzo wanda wannan manzon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana ya aiko shi ne dan ya koya mana addini shi yasa malam yace fa man aqa'ahu dakhala aljanna wa man asahu dakhala an-nar dukkan wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama hakika zai shiga aljanna wanda kuma ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato makomashi ita ce guda Allah subhanahu wataala ya kare mu kamar yadda ayoyi da yawa a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yana yi mana bayani da umurni mu ringa mima Allah subhanahu wataala biyayya kuma haka da annabi sallallahu alaihi ta'ala wasallam kenan dole abin da yake kan mutum musulmi wajibi ne idan aka ce mishi wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya bayyana shi ya zamanto sami'ina wa ata'na ne mun ji mun bi game da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya zo da shi gaba ta yau da zan mu tashi ita ce gaba ta biyu malam yake cewa as-saniya wato abu na biyu wanda ya wajaba cikin abubuwa guda uku wanda ya wajaba mutum musulmi da musulma su sani shine anna Allah la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi wato Allah subhanahu wa ta'ala bai yardarwa akan wato a samu wani mutum ya gama bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani ka hada bautar Allah subhanahu wa ta'ala da bautar wani shi yasa malai sai yace maka la malakum muqarrab wato koda ba wani mala'ika wanda yake makusanci ne wala nabiyyun mursalun koda ko wani annabi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wannan mas'ala ta biyu da zan mu gani bayani akan ta shine abin da ya wajaba akan mutum musulmi ya san cewa fa Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda ba ka gama bautar shi da wani menene hada bautar Allah da wani shine babban abu wanda mutum idan ya mutu yana aikata wannan aikin to Allah subhanahu wa ta'ala kwata kwata bai gafarta mishi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wato Allah subhanahu wa ta'ala baya gafarta ma mutumin da yake hada bautar shi da wani haƙi na Allah subhanahu wa ta'ala ka dauka ka ba ma wani abinda sai Allah subhanahu wa ta'ala yake yi kace a wane ma yana yi, ko kuma ka ringa neman shi a wajen wani, sawa'un mala'ika ne, sawa'un annabi ne, sawa'un salihin bawa ne, sawa'un wani waliyi ne daga cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala, babu ta yanda za a yi ka ɗauki haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala ka ba ma wannan bawan Allah. Dukkan wani idan ana magana Allah subhanahu wa ta'ala, wato me da kowa gehe ake, da yawa abin da yake zamantawa ya ruɗa al'umma, ko kuma ga irin mutane wanda wato bis karanci ba addini da kyau, ko kuma bis fahimci ba addini yanda yake, sai su zamanto hatta da irin abin da ya faru wato cikin azumin nan, idan masu bibiyar social media za su gani game da Sheikh Idris kan cewa yayi magana kan abin da ya shahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aka taso mushi kwaka kan kaza, ai kaza kaza ne kaza kaza ne, annabi sallallahu alaihi wasallama za a ce kaza, annabi sallallahu alaihi wasallama an sani, kowa ya sani babu wata abin halitta da ta kai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama, dan idan ka nuna wani ma yahi annabi sallallahu alaihi wasallama akan halitta, wannan yana iya ya zamanto ya karya maka abin da ya shafi imaninka. Amma idan ana magana Allah subhanahu wataala, to nan wahi ka aje duk wani mai daraja, duk wani mai daraja karkashin wato Allah subhanahu wataala yake, ba za ka hada shi ba da Allah subhanahu wataala, ba za ka sa shi ya wuce Allah subhanahu wataala. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da falala, yana da falala mai girma, amma dukkan falala annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba ta inda za a ce ya kamo Allah subhanahu wataala, saboda Allah shine al-khaliqu, shine wanda yake halitta, annabi al-makhluq ne, halitta shi aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama. To irin wannan ana samun mutane wanda za su zo su ce a ai daraja annabi sallallahu alaihi wasallama ta kai a gama shi wani abu, a ce ya gama shi da Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta a irin yau da gobe cikin mutane za ka ringa jin suna cewa ka bani, ko mutum ya zo ne yana neman sadaka wajen ka, ya ce ka bani dan Allah dan annabi, wannan kuskure ne, ka bani dan Allah, saboda sadaka ibada ce, ibada ba wanda ake ma sai Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah shine zakka bada. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai kai ba matsayin Allah subhanahu wa ta'ala. Wani lokaci wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce ma sha Allah wa ma shi'ta ya rasulullah, annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabura ya tsawatar da shi ya ce aj'altani lillahi niddan, shin yanzu ka sa ni wato tamka ne, ka gama ni da Allah subhanahu wa ta'ala, ya ce ka faɗi cewa ma sha Allah wahdahu, ka ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi kadai yake faruwa, ba abinda Allah ya so ba da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sanin mu ne annabi darajar shi ta kai daraja, babu wata halitta wadda ta kamo darajar annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma idan ana maganan matsayin Allah subhanahu wa ta'ala, to nan kuma wato manzila ce ta daya ta shine Allahu, wanda babu wanda yake musharaka da shi. Shi yasa nan malam yace maka anna Allah la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi, Allah baya yardarwa cewa wani yayi zamanto ya yi musharaka da shi, ya hada wato wani abin da ya shahi bauta, wato a ringa bauta ma Allah kuma ana bauta ma wani. Shi yasa yace la malakum muqarrab, babu wani mala'ika wanda yake makusanci, dukkan mala'ikun Allah subhanahu wataala bayin Allah ne, haka kuma annabawa da Allah subhanahu wataala ya aiko dukkan su suma bayin Allah subhanahu wataala ne. Malai yace wa dalilu qawluhu ta'ala, dalili kuma akan wannan shine fada Allah subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, wato dukkan masallatayya wato na Allah subhanahu wa ta'ala ne, fala tad'u kada ka kira kowa ma'allahi tare da Allah subhanahu wa ta'ala ahadan, ko kada a same ka kana kiran wato wani a ringa bauta mushi sabanin Allah subhanahu wa ta'ala. Kina idan ka dauki akan almasajid kan masallatayya, wasu malamai sun fasarta almasajid game da wato doran kasa ga baki daya, saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada cewa waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura, wato an sanya mini cewa kasa wato wajen yin sallah ne, masallaci ne kuma wato tsarkakakka ce a ban tsarkakewa. Ko kuma wasu da suka fasarta almasajid shine wato gabbai wanda kake sujada da su, wanda kake salla da su. Kamar da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa an umurce shi da yayi sujada akan gaboi wanda suke wato guda biyar. To dukkan wannan gabobin ko dukkan wannan wuraren salla bai halatta bai zamanto kana bautawa Allah subhanahu wataala kuma ka hada wani da bauta a wannan wurin. Kamar yadda an samu cikin Yahudawa da Nasarawa, zaka gani masallatan su sun dauke shi suna binne wato waliyansa a ciki, sai zamanto ana bauta ma waliyan nan kuma ana bauta ma Allah subhanahu wataala. Kinan masallaci ba wanda ake bauta ma sai Allah subhanahu wataala. Haka kuma wannan gabban naka gabaki ɗayan su babu wanda zaka bauta ma da shi da su wato sai Allah subhanahu wataala. Hatta da irin dukawa da zaka yi ko ka gaida wani ka zo ka duka haka, dukkan wannan bai halatta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan wannan, sawa'un ka duka ma mutum da kai ne ko kuma ka duka ma mutum da wato gabban ka gabaki ɗaya, ko kuma karshe ma mai kankat ka kai ma mutum ka mishi sujada. Wanda da yawa a irin wannan lokacin zaka ga wasu suna ma hotuna sujada, wasu suna ma wasu waliyansu sujada, wasu suna ma wasu shehunansu sujada, wanda wannan haƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala suke ɗauka suna ba ma wani. Saboda a dukkan gangan jikin mutum babu abin da yake da sharafi, babu abin da yake da kima kamar abin da ya shafi huska. Huskar ka ita ce take da kima. To wannan huskar kake dungurawa ka yi ma Allah sujada da ita, ka kaskantar da kai ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada, to shi kadai ya halatta ka yi ma. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi kusancin bawa da zai kasance wato da ubangijin shi shine lokacin da yayi sujada. Lokacin da kai sujada kana kusa da Allah subhanahu wataala, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku yawaita addu'a a wannan wurin. Kinan huska abu ne wanda yake da sharaf, shi yasa bai halatta bai zamanto ko ma wane ne ya zamanto ka mishi sujada ko kuma ka mai dirsana mishi haka ko abu makamancin haka. Ko wanda suke kawo hujja da cewa ai abin da ya shafi Annabi Yusuf da suka zo yallan shi sun mishi sujada kaza da kaza, wannan shari'ar su ce ba shari'ar mu ba. Ba zaka dauko wata shari'a ta Annabi ba daban wanda al'umma shi ta gama, yanzu kuma al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama ce ka zo ka dauko wancan shari'a ka ce zaka dora ta a wannan shari'a. Risalar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ta shahi dukkan wancan risala. Abu ɗaya ne yake karantarwa tauhidi, wannan kuma dukkan annabawa wato suna karantarwa akan abin da ya shahi wato wannan tauhidi. Kina abin da ya shahi a gama bautan Allah subhanahu wataala da wani, wannan babban zunubi ne, abu ne wanda idan ka mutu kana yin shi makomarka ita ce wato abin da ya shahi wuta. Allah subhanahu wataala bai gafarta maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake ce ma Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, shin ka san haƙƙin Allah subhanahu wataala da yake kan bayi kuma haƙƙin bayi da yake kan Allah? Yace Allahu wa rasuluhu alam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mishi yace haƙƙin Allah da yake kan bayi shine kada su hada bautar shi da wani, kada su hada bautar Allah subhanahu wataala da wani. Haka kuma haƙƙin su da yake kan Allah, Allah subhanahu wataala ba zai azabtar da mutumin da bai hada bautar Allah da wani. Idan ka zamanto Allah kadai kake bauta ma, to ba zaka zamanto ba Allah subhanahu wataala ya azabtar da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake faɗa cewa dukkan mutumin da ya mutu baya shirka da Allah subhanahu wataala dakhala aljanna, zai shiga aljanna. Shirka ita ce babban abu, shirka lalata abubuwan ka gabaki ɗaya take, kwata kwata take mena ka kwantar zero. Saboda idan ka duba saban Allah, misali kai ne kana sallah kana azumi sai ka aikata wani sabo, wannan zunubi ne kai. Lalle in ka tuba zai zamanto an shahe maka shi, bai bada maka ba aikin ka na ibada. To ita shirka idan ka aikata shirka duka kwantar zero zero take mai doka. Saboda ka huta ma yanzu daga musulunci, ka bar musulunci, a gaba ka sake kalmar shahada ka shigo musulunci. Kina wannan abu ne wanda ya kamata dole ya zamanto an yi taka tsantsan da shi, ana Allah subhanahu wataala ya kare mu. Abna uku mala yace as-salisatu أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ما ليك توا أبناؤك مسألة أوك وديك وجب أكم متم مسلمي دا مسلمات سنتا shine dukkan mutumin da ya zamanto yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya wa wahada Allah sannan ya kadaita Allah subhanahu wataala da bauta ka kadaita Allah baka gama bauta Allah subhanahu wataala da wani to la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulahu walau kana aqrabu qaribin to baya halatta gare shi ya jibinci wato lamarin mutumin da yake Allah ya ringa kaunar mutumin da yake Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallama koda ko ya kasance makusancin makusancin shi ne dukkan mutumin da aka ce wannan yake Allah mutum ne wanda yake kafuri bai san Allah subhanahu wataala bai san annabi sallallahu alaihi wasallama to akan ka haramun ne a ce kana kaunar wannan mutumin koma makku koma mafi kusancin ka ne bai halatta ya zamanto ka wato kaunace shi wannan babban mas'ala ce a bangaren aqida ita ce alwala'u wal bara wato kauna da kuma wato soyayya da kuma wato kubuta da qida nisanta da yawa wannan mas'ala muna fadawa a cikin ta la siyama abin da ya shafi mu matasa abin da ya shafi kaunar mutumin da yake Allah subhanahu wataala malamai suna kasashi guda uku abu na farko shine wane kahuri ne bai san Allah bai san annabi sallallahu alaihi wasallama bai san addinin musulunci a same ka kai ka ringa kaunar shi ta dalilin cewa bai san Allah bai san annabi to wannan idan bai san Allah kai kake kaunar shi akan rishin san Allah da yake rishin san addini da yake rishin san annabi sallallahu alaihi wasallama da yake kake kaunar shi dan wannan to kai kwata kwata ka huta daga cikin musulunci ka huta daga cikin musulunci koda ko kana sallah koda ko kana azumi matakar wane kafuri ne kake san shi akan kin da yake ma Allah kin da yake ma addinin musulunci kinan wannan shine abin da yake hudda ka daga cikin musulunci kwata kwata na farko kenan abu na biyu shine wane bai san Allah bai san annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka same ka kai kuma kana musulmi kake san shi ta dalilin wata maslaha ta duniya ta dalilin wani abu na duniya wanda da yawa ana samun wanda suke fadawa kan wannan sai wanda Allah subhanahu wataala ya rahimce shi saboda yanzu duniyar da ta zamanto waje guda abin da ya shafi salula za ka ringa ganin wasu kawarai kaza da kaza wanda ba su san addini ta dalilin wani abu na maslahar duniya ko kuma babban abu mu dauka balo za ka gani mutum yana san su ko kaga ya mai da ma sunan shi sunan wancan ambalan sunan ka na Muhammadiyya da aka sa maka na addini ya bace he wancan ake kira ka to wannan babban zunubi ne kuma ana jima tsoron ya kai ka zuwa ga wato hayya zamanto ya taba maka musuluncin ka bai kai ba wancan wanda kana son shi ne dan kin addini da yake a wannan dan maslahar duniya kake son shi to wannan babban zunubi ne mutumin da yake aikata wannan kana kiran shi da fasiki wanda yake da irin wannan saboda yana aikata wani babban sako wanda wannan aikata aikin da yake la'alla ya zamanto ya kai shi hayya zamanto ya huta daga musulunci saboda rayuwa ce yau da gobe sai ta sa ya zamanto ya soki wani abu na addini kai kuma ka goyi bayan shi akan wannan to tanki kuma aka ana samun irin wannan za ya aikata wani aiki ya sa kai kuma ka bi bayan shi ya zamanto ya huta ka daga cikin musulunci shi yasa wannan abu ne wanda yake da hadari abu na uku wanda shi kuma wannan shine na tabi'a game da abin da ya shafi musulmi da kafiri shine wato idan ya zamanto so ne kake mishi na tabi'a so na tabi'a misali a ce mutum ne mahaifan shi kahurai ne ai kaga akwai so na tabi'a wanda yake tsakankanin da da mahaifiya to wannan san da kake musu na tsakankanin alaka da da mahaifi wannan bayya da zamantawa yayi taba maka abin da ya shafi musuluncinka saboda so ne na tabi'a wanda abin da zai nuna maka wannan kamar yadda malamai suke fadi lokacin da Abu Talib amma annabi sallallahu alaihi wasallama kaga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kauna amni alhali bai cikin musulunci ai yazo yana yi mishi kaunar ya shigo cikin musulunci Allah ne yace mishi innaka la tahdi man ahbabta ya kai rasulullah bakka iya shiryar da wanda kake so kai walakin Allah yahdi man yasha haka kuma idan ka duba a shari'ar musulunci mutum musulmi namiji ya halatta ya armi mace wadda take kafura to an yi aure ba soyayya dole sai da kauna kenan wannan kaunar da kake mata ta tabi'a ba ta maslahar duniya ba ba ta abin da ya shafi ta kin musuluncin ta da take yi ba ko kuma wani makamancin haka to wannan bai zaman tawa ya taba maka wato musulunci kamar yadda malamai suka ce abinda ake guje maka shine game da abin da ya shafi wani ka san bai yana kin Allah kuma ka ringa san shi akan wannan to wannan idan ya zaman to ba dan kin Allah ne ba kake san shi to zai zaman to maka wato abin da ya shafi babban zunubi ne wanda ana jima tsoro gaba ya kai ka zuwa ga wato sarayyar musuluncin ka amma idan ya zaman to kuma dan kin musuluncin ne to kai kwata kwata wato ka huta daga abin da ya shafi wato lisahin musulunci sai malam ya kawo maka dalili yace wad dalilu qauluhu ta'ala dalili kuma akan wannan shine fada Allah subhanahu wa ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir da daya ya rasulullah ba za ka samu ba wato wasu mutane wanda sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira yuwaduna man hada Allah wa rasula a same su cewa su sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah alhali kuma akan wannan kuma suna son mutumin da yake Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam mu saurara da kyau cai la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba zakka samu mutanen da yace shi yayi imani da Allah kuma yayi imani da ranar lahira zaka gani mafi yawa a cikin alqur'ani idan aka kawo imani da Allah za a kawo maka imani da ranar lahira saboda imani da Allah shine usulin abinda annabawa suka zo da shi sun zo su sanar da mu imani da Allah da kuma bautawa shi ubangiji sannan kuma abu na biyu sun zo su sanar da mu cewa fa akwai ranar lahira wadda rana ce ta sakamako rana ce da za a ba ma wato me wanda ya aikata aikin kirki a bashi lada wanda ya aikata aikin sako kuma a bashi wato abin da ya shafi zunubi a yi sakayya a wannan rana to ba za a samu ba mutumin wanda yake kiran kanshi mummuni cewa ya yi imani da Allah da ranar lahira a same shi kuma yana kaunar wato wanda yake Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa walau kanu aba'ahu koda fa mutanen wato uwayensu ne aw abna'ahum ko kuma iyansu ne aw ikhwanahum ko kuma wato ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko kuma wato danginsu ne Allah yake ulaika kataba fi qulubihimul iman wanda yanda suka yi imani bisu kaunar wa'annan wanda suka ki Allah suka ki manzon Allah subhanahu wataala to su ne Allah subhanahu wataala ya rubuta wato imani ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu ya karfafe su da wani ruhi da wani rai da wata nasara daga wajen Allah subhanahu wataala sannan wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai sanya su aljanna wadda kalkashinta koramai suke tahiya khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan aljanna radiyallahu anhum Allah subhanahu wataala ya yarda da su wa radu anhum su ma sun yarda da Allah ulaika hizbullah wannan sune jama'a ta Allah subhanahu wataala ala inna hizballahi humul muflihun lalle ku saurara cewa jama'a ta Allah sune wato wanda suke samu wanda suka samu rabo sune wato wanda suke maragoda wannan ayi ta zo ta bayyana maka lalle dukkan wanda yake Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun kusancin ka da shi to wannan ka nisance shi ba kai ba abin da ya shafi wato soyayya ta wato ko maslahar duniya ko kuma ta abin da ya shafi kin wannan na Allah da yake saboda idan ka aikata wannan amma ya zamanto ka aikata zunubi wanda la Allah ya kai ka wani lokaci ya hudda kama daga cikin musulunci ko kuma wanda kwata kwata kai tsaye zai hudda ka daga cikin musulunci idan wannan shine Allah subhanahu wataala wato yake haddara mu saboda a ayoyi da yawa zaka ga Allah subhanahu wataala yana fada cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim ko kuma ya can da yake fada ba'dhum awliya ba'd kada ya zamanto kai kana kan kiran kanka musulmi a same ka kana jibintan lamarin wato wanda yake kahuri kana kaunar shi bakin ka da shi abin da ya shafi kira ne akwai bangare guda na misali wanda yake ba musulmi ba kuma ana zama da shi. Misali mutum wanda yake Kirista ko kawuri makwabcinka, akwai mu'amala ta abin da ya shafi rayuwa, to wannan zaku yi mu'amala ta mu'amala, ba laifi ka ringa mishi mu'amala wanda take kyakkyawa, saboda addinin musulunci addini ne wanda yake da mu'amala kyakkyawa. Haka kuma abu idan ya gama ku wani, ka ringa tausaya mishi ko wani abu, kuma kana kiran shi zuwa ga abin da ya shafi ya shigo musulunci. Ba haka ba zaka zauna cewa a wani kafuri ne shikenan, a ga zaman to kana kiran shi zuwa ga abin da ya shafi musulunci. Koda ko ya tsananta ma musulunci ko yana cutar da musulunci, kai kai kokari ka kira shi zuwa ga musulunci. Mu duba mu gani sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam yanda kahurai suka matsa musu, amma duk da haka nan mene suke kiran annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran su zuwa su shigo musulunci. To akwai kahurai wanda ake zama da su, wanda idan dauda ce ta musulunci za a zamnar da za su zamna, amma suna biyan jizya. Akwai kuma wanda yake kahuri ne ya zo amma yana cikin aminci, wani musulmi ne ya zo da shi ya jibinci lamarin shi, ya zo da shi ya amintar da shi saboda ya mishi wani aiki ko kuma wani abu makamancin haka, kamar da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama. Idan wannan shi ma bai shiga cikin wato karkashin wannan, idan wannan abubuwa malam duka ya kawo mana su dan ya nuna mana kaunar wato mutumin da yake kin Allah, yake kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka so shi akan kin Allah nan da yake yi, to wannan zai hudda ka daga cikin musulunci ko mu kusancin ka da yake. Amma idan ya zama to kauna ce ta tabi'a, misali da da uwa ko kuma mata da miji, wannan malamai suka ce wato babu laihi akan wannan. Sai malam yace ai ilam kenan, ya bayyana mana wancan abubuwa guda uku wanda yake ya wajaba akan mutum musulmi da musulma wato su san su. Sannan sai yace ai ilam, malam dai ya ƙara yi maka addu'a yace arshadakallahu li ta'atihi, Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da kai akan hanya madaidaiciya, ya shiryar da kai akan gamdakatar na bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da nisantar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Yace annal hanifiyata millata Ibrahim, san da cewa al hanifiyya shine hanya wadda take mai kakkiya kan tauhidi, ita ce millata annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Menene millata annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Shine an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din, ka bautawa Allah shi kadai, mukhlishan lahu ad-din, kana mai tsarkake wato wannan ibada da kake yi ma Allah, kada ka hada bautar Allah da wani, kada ka hada wata ibada da zaka yi ma wato Allah ka kai ma wani bawa. Kamar yadda zan mu zo mu gani a gaba, malam zai zayyana mana wasu nau'ika na ibada. Yace daga cikin nau'in ika na ibada akwai al-islam wal ihsan wal iman, yace akwai addu'a wal khawf wal raja' wat tawakkul wal ragaba wal rahaba wal khushu' wal khashya. Har zuwa ƙarshe ya zana nau'in ika na ibada wanda baya halatta a same ka kai mutum musulmi ka ringa hada bautar Allah da wannan ibada, ka ce Allah yana yi kuma wani ma yana yi. Wannan zai hudda ka daga abin da ya shafi musulunci, wanda mun dauka wallahi matsalul a'la. Kai yanzu kai tunani cewa wannan abu kai kadai kake da mallake shi, sawa'un a gida ne ko kuma a wani abu, ko kuma misali matarka ka gani kai kadai kake da mallakin ta, to a samu wani ya ringa maka musharaka da ita, to ya ne zaka yi? Barantana Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin shi ne na bauta mishi shi kadai, kai kuma ka ringa zauwa kana musharaka da wannan. Shi yasa Allah yace baya gafarta ma wanda yake yi mishi shirka, wanda yake hada bautar shi da wani, Allah subhanahu wa ta'ala baya gafarta mishi, matukar ya mutu akan wannan. Amma wani mai sako, Allah subhanahu wa ta'ala yana iya gafarta maka idan ya zamanto wato ka tuba. Ina abinda yake shine ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala mukhlishan lahu ad-din, kana mai tsarkake wato abinda ya shafi addini. Malam yace wa bidhalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci dukkanin mutane. Wa khalaqahum laha, kuma dan wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu. Shi yasa yace kama qala Allahu ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yace bai halicci aljannu ba da mutane sai dan mi, sai dan su bauta mishi. Hada kun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka ya kawo ka duniya dan mi, shine dan ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkanin manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko, menene hadafin? Shine su tabbatar da tauhidi a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, wanda wannan shine dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wato dukkan abin da ya shahi wato halittu da shi. Yasa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci aljannu da mutane face dan sai dan su bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Shine malam yace wa ma'ana ya'buduna yuwahhidun, ma'anai su bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shine su kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da tauhidi, su kadaita shi shi kadai, su zamanto wannan ibada da suke ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai suke ma, ba su hada bautar shi da wani. Idan aka ce tauhidi ko kuma idan aka ce ibada, ibada ta kasu wato kaso biyu. Akwai ibada wanda take kauniya, wanda idan ka ce ibada kauniya ita ce wadda take shamila ga baki ɗaya, ta hada wato ƙalƙashinta dukkan talikai suke na Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'un musulmi ne ko mummuni ko kahuri ne ko fajiri ne ko kuma wanda yake mai bauta Allah ne. Matuƙar wato kana nan doron duniya to sunanka bawan Allah, sunanka wato abdulillahi, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda, dukkan wanda yake cikin wato sammai da ƙasai sai ya zo ma Allah subhanahu wa ta'ala yana bawa. Idan wannan dukkan duniya kowa bawan Allah subhanahu wa ta'ala ne. Sannan abu na biyu shine ibada wadda take shar'iyya, wadda take ta shari'a, ita ce kuma wadda wato kake bautawa Allah sai mutum musulmi mummuni wato yake bautawa Allah da ita. Idan wannan shine maqsudin wato Allah subhanahu wataala da ya halicci halittun shi, shi yasa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'budun. Malamai suna arrafa tauhidi akan shine ifradullahi bil ibada. Tauhidi menene? Tauhidi shine kadaita Allah da bauta, ka kadaita Allah da bauta shine hakikalin abin da ya shafi tauhidi. Sannan kuma malamai suna kasa tauhidi zuwa wato gida uku, akwai tauhidul rububiyya, akwai tauhidul uluhiyya, akwai tauhidul asma'i was sifat. Tauhidi na rububiyya shine kai ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi, ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya shafi halittu gabaki daya. Allah shi ya halicci halittu, shi yake kula da su, shi yake juya lamarin su gabaki ɗaya, babu wani wanda yake musharaka da Allah, babu wani wanda zai ce maka shi yake rike kaza ko kuma shi yake kula da kaza. Allah subhanahu wataala shine yake kula da komi da komi na duniya, tunda shine ya halicci halittun, wanda ya halitta kuma shine yake kula da wato abin da ya shafi halittun shi gabaki ɗaya. Allah subhanahu wataala yana faɗa Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci komi da komi, babu wani wanda ya halicci halittu face Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan tauhidi na biyu shine tauhidul uluhiyya, shi kuma ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala bil ibada, da bauta, bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da zaka yi kada ka hada bauta Allah, kana bauta ma Allah kuma kana bauta ma wani, ko kuma kana yin abu ba dan Allah ba, kai shi kai shi ne dan wani yayi, misali ka zo kai sallah dan wani ya gani, ko kuma kai azumi dan a ce kana azumi, ko kuma sadaka ce zaka hudo kai a dan a ce wane yana yin sadaka. To irin wannan Allah subhanahu wataala bai karba abinda kai dan Allah da ikhlasi, shine Allah yake karba. Mun gani sharadi na karbar ibada, duk ibadar da zaka yi dora mata wannan sharadi guda biyu, al-ikhlasu wal mutaba, kayi ikhlasi yi da kai dan Allah ne, sannan almutaba'a kayi ta akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama. In dai ka samu sabanin wannan, misali kayi akan karantarwa annabi, misali annabi ya karantar ayi kaza, ka zo kayi amma baka yi ba dan Allah, to Allah bai karba. Ko kuma kayi abin dan Allah kai amma ba akan karantarwa annabi ba, to shi ma Allah bai karba. saboda idan har zakka yi abu ba akan karantarwa annabi ba, to menene muhimmancin da aka aiko annabi? Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi mene? Dan ya koya mana ibada, shi yazo ya kawo mana addini, shi ya kawo mana dukkan abin da zan mu bautawa Allah subhanahu wataala, kuma ya cika wannan addinin. Allah ya sako aya, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. A lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan yau ya cika addini, ya daga hannu ya ce allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad, ya gayi su uku ya ce ma sahabbai hal ballaghtu, na isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya bani? Suka ce ka isar ya rasulullah. Ya daga hannu ya ce Allah ka sheda, Allah ka sheda, Allah ka sheda. Shi yasa dukkan abin da zaka zo da shi a cikin addini, ka kawo abu ka ce wannan abu addini ne, to za a yi dora shi a mizani. Mizanin menene? Haka annabi ne ya ce. To idan annabi ya karantar akan haka nan, to kai shi da ikhlasi, to shikenan Allah subhanahu wataala zai karban maka. A annabi bai karantar ba, kai ne kawai kai gaba gadi ka zo da shi ka ce a na gani yana da kyau ne, shi ma addini ya kamata a sanyo shi cikin addini. To wannan ɗayan biyu, ko kana tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye wani abu bai isar ba a cikin addini, kai he yanzu kai ka gano shi ka sanyo shi, ko kuma ka maida shi gehe ba cikin addini ba yake, Allah subhanahu wataala ba zai karbe shi ba. Wannan ka'ida ita ce, shi yasa duk ibadar da zaka yi ka nemi yaya annabi ya karanta, ita ce salamaka. Dan ka dauka kana yawan ibada, ina aikata kaza, ina aikata kaza, ni ne karatu kaza da kaza, ina yin shi kaza, matukar ka yi shi ba akan karantarwa annabi ba, ko kuma ka yi shi ba tare da ikhlasi ba, to wannan Allah subhanahu wataala ba zai karban maka ba, sai ya zamanto kana yin aikin baban giwa, ka tashi ga ranar tashin alkiyama ka gani wahala ce ka ja ba akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama. Kashi na uku shine abin da ya shafi tauhidul asma'i was sifat, ka karantar da Allah subhanahu wataala game da abin da ya shafi sunayen shi da sifofin shi. Allah subhanahu wataala yana da sunaye kyawawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake cewa Allah subhanahu wataala yana da suna 101 wanda aka ambata a cikin alqur'ani. Zaka gane su ga sunan, idan ka duba cikin aqidatul wasatiyya ta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ya ambata su ga baki ɗaya tare da dalilin inda aka dauko su, malamai sun yi ta bayani akan wannan. To wannan sunaye na Allah ne, ba ka dauki ba sunan Allah ka ba ma wani, ko kuma ka dauki siffa Allah subhanahu wataala ka ba ma wani, wannan ka kadaita. Allah shine Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, duka har ya zuwa wato karshen sunayen Allah subhanahu wataala ba ka samu ka sa. Idan zaka sama wani sunaye ne ka ce Abdul Rahman, ko kuma Abdul Rahim, ko kuma Abdullah, ba ka ce ma ba dan ka sunan shi Ar-Rahman, Ar-Rahman Allah ne, sai dai ka ce Abdul Rahman, ba ka ce ba dan ka sunan shi Al-Aziz, kuma balle ma ka ce sunanka sunan danka Allah, kaga ba zai zamanto yayi ba, dole sai dai ka gama shi da bawa Abdul Lillahi ko kuma Abdul Rahman. Idan wannan shi ma yana daga cikin kashe-kashen tauhidi da malamai suke wato kasawa. Sannan kuma dukkan wannan irin kashe-kashen abin da ya shafi tauhidi, malamai sun ciro su ne daga abin da ya shafi Al-Qur'ani, wanda aya guda ta gama maka wannan kaso guda uku na tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat. Shine fada Allah subhanahu wa ta'ala, rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu sabiyya. Kaga rabbus samawati wal ardi wama bainahuma, tauhidul rububiyya yazo, rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu, kaga ibada tazo tauhidul uluhiyya, wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu sabiyya, tauhidul asma'i was sifat, wato ya fito daga nan. Wato malamai suka hudo su daga cikin abin da ya shahi wato Al-Qur'ani. Sai malam yace wa a'azam ma naha anhu ash-shirk, mafi girman abin da Allah subhanahu wataala ya hana shi ne shirka. Zan mu gani malam a wannan shinhudin yana ta maimaito mana abin da ya shahi kadai ta Allah. Usulin abu tushenka na kai mutum musulmi ita ce kalmar wannan ta la ilaha illallah, cewa ka shaida babu abin da ya cancanta, ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala, wa anna muhammadar rasulullah, kuma lalle cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma aikin Allah ne. Ka shigo musulunci, shi yasa yake ta maimaito maka to in dai har kai musulmi ne to yi matukar tsoron kada ka zamanto kai aikata shirka Allah da ya ambato annabawa gabaki daya karshe sai yace la in ashraku la yahbabanna amala wato Allah da ya ambata su gabaki daya yace da za su yi shirka da aikin su gabaki daya wato ya lalace haka yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam la in ashrakta la yahbabanna amala da za ka yi shirka ya kai rasulullah tare da wai ana tamna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya san ba zai hada bautar shi ba da wani amma dan a tamna tsakuwa dan an tamna tsakuwa dan aya ta ji tsoro shine aka ce da annabi zai yi shirka da aikin shi sallallahu alaihi wasallam ya lalace to ina ga kai ina gani kaga mabauta Allah subhanahu wa ta'ala da wani kin shi yasa mallan yake ta maimaito mana game da abin da ya shafi tauhidi yace mafi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shine abin da ya shafi shirka shine yace wa huwa da'watu ghayruhu ma'ahu shine kiran wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala kiran wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala saka gani da yawa wani shi ya sallama Allah subhanahu wa ta'ala yana yi shehu wani yana yi Allah subhanahu wa ta'ala yana yi shehu wani ma yana yi ko kuma wani suka gani ya tashi shi in ba wajen boka ya tayi ba aka mishi tsubbace tsubbace aka mishi sihiri da wasu abubuwa shi bai gamsuwa dan zaka ga wani dan rishi bai da imani bai da tauhidi zai ce a shi yayi ta'addi yanzu ta kiya yanzu ya tayi wajen boka to kuma irin wannan Allah subhanahu wataala da yake jarabta bai zai je wato ya nemi abin sai Allah subhanahu wataala ya kadarta abin ya zamanto ya faru abin da yake so shikenan in ba Allah ya maka ba alam nashira sai zaman to ka bar hanya shi yasa mutun yayi tsoron tahiya abin da ya shafi wajen boka kadai wajen boka baka kaskata shi ba sallarka ta kwana 40 babu idan zakai sallah amma ba karba to idan ka kaskata shi kuma ka fita daga cikin musulunci ka fita daga cikin musulunci kwata kwata sai dai ka sake tuba ka dawo musulunci kuma aikin ka gabaki daya wato ya lalace shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kada ku hada bauta Allah subhanahu wa ta'ala da wani a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innash shirka la dhulmun 'azim lalle shirka wato zalunci ne wanda yake mai girma zalunci ne wanda yake mai girma Allah yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani basu zamanto ba suka cakuye imanin su da zalunci Allah subhanahu wataala yace ulaika lahum al-amn ya ake ni da zulm shine ash-shirk basu zamanto ba suka cakuye imanin su da shirka to wannan sune suke da amn suke da abin da ya shafi nutsuwa da security wa hum muhtadun kuma sune wanda wato shiryayyu haka a wata aya Allah subhanahu wataala yake fada wa man yushriku billahi faqad dalla dalalan ba'ida dukkan mutumin da ya kasance yana yin shirka yana hada bautar Allah subhanahu wataala da wani to kasan da cewa ya bace bace bata wanda yake wato mabayyani babban abin da zaka tsorata a game da aikin ka wallahi kada ka kusanci shirka duk saban Allah da kawar ka zata ja talallabiya ka aikata kai kokari ka tuba kuma kada ka kai kanka zuwa ga yin shirka dan ita shirka kamar yanda take kana lalata maka aiki zero kwandar in ka zero kai shekaru tun da ka balaga kana sallah cikin jami'i kana azumi cikin kowane ramadan kana cikawa kai sai a same ka kai samu kai shirka to wannan aikin zaka ya dawo zero ba ta aiki take tana zubde shi ka dawo zero baka da komi to me ya kai wannan asara kake gani zaka samu lokacin da zaka iya maimaita wasu ayyuka wanda duka duniya malamai suna malamai wanda suke statistic suke kaddara maka misali idan shekara 60 zaka yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi amaru ummati 60 aw 70 wato shekarun irin al'umma da za su yi 60 ne ko 70 kadan suke huce haka misali kai sai kai shekara 60 idan ka auna rayuwarka zaka gani shekara 15 kayi ta kana barci wai idan kana barci ne awa 5 ko awa 8 malamai suka lissafa yau hira da kake zuwa fada ka zamana ka huta nan kayi menene shi ma zaka cinye wata shekara 15 shekara 30 ta tai sauran shekara 30 haka wani kaje wajen aiki da wani menene shi ma zai cinye ma shekara 15 salloli da aka lissafa lokacin da zaka yi sallah shi wannan shine zai cinma shekara 15 a dauka ibada shekara 15 ce kai to kai kuma Allah ya baka shekara 60 kuma tun lokacin balagarka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa la tazulu qadama ibn adam yawmal qiyama hatta yus'al an khamsin kawahuwan dan adam ba za su gushe ba a ranar tashin alqiyama har sai an tambaye shi wasu abubuwa guda biyar a tambaye shi game da lokacin shi da rayuwar shi aina ya bannatar da ita me ya aikata Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta ummul mu'minin matar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da tazo mutuwa take kuka ana cewa ya ke Aisha ke ce ko matar annabi ke ce kaza tana cewa a ba wannan ba ita wai me take tunawa karancin guzuri ne ta gani ta aikata wanda zata je gobe ta Allah iske Allah subhanahu wataala to irin matan annabi suna tunanin sun yi karancin guzuri na bautawa Allah to ina ya niyya kai ina ya niyya kai wanda sallah duka idan ka hada salloli guda biyar da muke yi bussucin awa guda in minti 10 ne duka minti 50 to wata bata kai ba minti 10 an gama to akan wannan baka gamo ba da nafiloli wani shi nafiloli rawatib bayyai abinda ya shahi azumin nafila bayyai daga ramadan sai ramadan istighfari da zai zamna a waje ya ringa yi bayyai to wannan sallah da kake yi kawai ita kadai abin tikatar ka hudda sankant minute ko awa guda ita ce kake tunanin zaka tara awa guda yau awa guda gobe kinan kayi shekara guda awa nawa awa 360 a cikin duka awannin da Allah subhanahu wataala ya baka kuma da shine zaka je ka iske Allah subhanahu wataala to wai a wannan aikin da kake kuma ka kai kanka ga shirka ka gani kuma zaka mai da kanka baya shi yasa Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai malam yake cewa akwai sauran lokaci fa idza qila laka mal usulus thalathati allati yajibu ala al insani ma'rifatiha idan aka tambaye ka menene wato tushe guda uku wanda ya wajaba akan mutum wato ya san su sai yanzu malam zai shigo maka wato abin da ya shafi al usulus thalatha wato abubuwa guda uku wanda ya wajaba akan mutum wato ya san su malai sai ya ce maka faqul kace ma'rifatul abdu rabbahu wa dinahu wa nabiyyuhu muhammadin sallallahu alaihi wasallama sune abu na farko ma'rifatul abdu rabbahu wato bawa ya san wane ne ubangiji shi wane ne mahaliccin ka wane ne Allah subhanahu wataala da ya halicce ka kake bauta mai wa dinahu da addinin ka menene wai addinin nan naka wanda kake yin bautar Allah da shi wa nabiyuhu muhammadin sallallahu alaihi wasallama da kuma annabinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan tambayoyi sune tambayoyi guda uku wanda ake yi ma bawa a cikin kabari idan aka binne bawa zai zamanto tambayoyi guda uku da za a ma wanda ake kiran su fitnatul qabr da zaka gani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tahiyya kake Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mawat wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal wa fitnatil qabr ita ce tambayoyi da za a yi maka babu wanda za a binne face sai an mishi wannan tambayoyi banda mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta ya mutu wato abin da ya shahi daren juma'a ko ranar juma'a ko kuma wanda yake shahidi amma tambayoyin nan sai an maka sannan wannan tambayoyin da za a yi maka diyan da ka san su ko kuma ka kai ran da larabci kai ka san su an ce za a maka tambaya guda uku a ce waye ubangijinka waye annabinka menene addininka ka san yanzu duk wanda ka zo inda musulmi ne ka ce waye ubangijinka zai ce ma Allah menene addininka zai ce musulmi waye annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to diyan da ka san su a nan duniya matukar aikin ka bai baka damar ka bada amsa a can ba wallahi ba zaka iya bada amsa ba zatta yi baka bada amsa da yawa mu bada misali game da abin da ya shahi dalibai mafi yawan mu kowa yayi dalibi ko ana cikin yayi lokacin da zaku yi jarrabawa zaka ka zo ka sha leson ka sha komi ka sha komi ka iya ko baka ka iya kai metrizi amma in kaje aka baka ifrar zaka ka manta wannan anan duniya ya faru da kai ba daya ba ba biyu ba kaje abin gashi kana kamar ka san abin amma kwata kwata ka manta to su ma tambayoyin din yanda ka san su a nan duniya wallahi idan baka yi ba aikin kirki ba ta yanda za a yi ka amsa su ba zaka iya amsa su ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan an binne mamaci ku roka mishi gafara ku roka mishi Allah ya bashi damar amsa tambayoyin da za a mishi Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbitu saboda Allah subhanahu wataala ya fada yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wato Allah subhanahu wataala shi yake tabbatar da wanda suka yi imani da fada wanda take managarciya wa fada wanda take tabbatatta a nan duniya da kuma a lahira idan ya zamanto a lahira ka iya bada amsa wato ta abin da ya shahi wato tambayoyi da Allah subhanahu wataala da mala'iku za su yi maka wato a cikin kabari shi yasa dukkan wanda aka je aka binne da za a zo a ringa ambata mishi ya abdullah cewa ya kai bawan Allah idan wai mala'iku sun tambaye ka an game da ubangijinka da addininka da manzanka ka ce Allah ne ubangiji na annabi ne annabi sallallahu muhammad shine sallallahu alaihi wasallam annabi na musulunci shine addini na wallahi ba ta amfana da kai ba ta amfana da kai sai kaka mutun ya riga ya mutu ka zo ka binne shi ka ringa mishi wannan abu malamai kullun suna cewa babu adalci akan wannan sun yana raye ka kira shi ka koya mishi ya san addini ya karantu sai zamanto ya yi kokari da taimakon Allah ya bada amsar wannan amma mutun ya mutu ka zo kana mishi wannan abin to ta kaka ka san kai karantan ka baka mishi ba adalci kuma ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yace kai mishi kuma kai ka dauki wani abu daban kana yi mishi wallahi idan ka je makabarta dukan mu muna halartar makabarta zaka gani abu wanda yake kwata kwata babu karantarwa addinin musulunci kuma an rike haka ake tafiya sai dai mu yi roƙon Allah subhanahu wataala ya gyara mana ya kare mu zaka ga mutum wallahi a zo a binne shi mutane sun kai mutum 100 nawa sun zo jana'izarka sun zo binne ka amma da kyal a samu mutum 20 ko mutum 50 wanda zaka yi suna maka addu'a ne Allahumma ighfir lahu Allahumma irhamhu ko Allahumma thabbitu zaka ga dukkan abin da ba a zo ba to ka zo ka binne mutum ka zo kana karanta alqur'ani ko alqur'ani me zai wannan inji addu'a ce ake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi mi istaghfiru li akhikum wasallallahu tathbita fa innahu la'ana yusala ku nema ma dan uwan ku gafara ku nema mishi samun tabbatuwa ya bada amsar tambayoyin da za a yi mishi saboda yanzu za a yi mishi tambaya zaka gani da yawa an zo kawo karatu ne a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza abu ɗaya wanda zai huto daga bakin shi wanda yake badawa kawai sai daga ƙarshe ya ce Allah ya kamba mata mu to wannan ita kadai ce zaka ce wannan ita ce addu'a yanzu na zo na karanta maka qul huwallahu addu'a ce na maka na karanta maka fatiha addu'a ce na maka na karanta maka surati kaza addu'a ce na maka ba addu'a bace ba karatun alqur'ani ne ni ne na amfana da harafi ɗaya za a ballada goma ko makabarta ba wajen karanta alqur'ani bane ba to wannan tambayoyin guda uku a su ne malai ya gina wannan littafin nashi al-usulus salasa tambayoyi guda uku wanda za a yi ma mutum a cikin kabari kuma samun tabbatuwa ka bada amsar su shine kayi kokari ka tabbatu akan tauhidi a nan duniya ya zamanto kuma ka dukufa akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama akan addini kuma da samun wato tawfiki na Allah subhanahu wa ta'ala amma in ba haka nan ba ba abinda zai zamanto dan allakanta maka ya zamanto ka zamanto ka amana ba ta yanda za a yi zamanto ya amfane ka insha Allah nan za mu tsaya da fata mun kai daidai Allah ba mu dada kuskure kuma Allah ga farta mun na to kewa da ke helo da ake da yawa daga cikin malamanmu suna ba mu tarihin asalin shi yare ne, asalin shi suka ce a irin wannan wurare ko kuma lokacin da yazo makabartu suna bakin gari, kuma gari lokacin dan kadan ne, akwai kuma namomin daji a kusa. Suka ce to menene suke, sai a je da igiya a kewaye kabari, idan aka binne malamai su je su kewaye kabari su yi ijtihadin su, wasu suna karanta ayatul kursiyyi ko wani abu makamancin haka. Dalilin mene? Dalilin naman daji idan yazo zai tona ya tono mutum, misali ya cinye, saboda alhurma ta dan adam, lokacin da zai ga igiya zai tunanin tarko ne, zai tunanin tarko ne. To dalilin wannan shine ake to yanzu abu yana yi gaba, yana yi gaba, sai ake sa helo a ranga kewaya. Da zaka tambayi wani, yanda zaka tambayi shi wanda yake kewaye helan, ka tambaye shi me yake fadi a nan. Ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da tazo ana kewaye helo a kabari, ba abin da ake. Kuma inda zaka san abu ne wanda ba wai da ce abu ne wanda yake na addini ko abu ne wanda yake da kima, da wanda za a sa su kewaye kabarin su tsaya, sai an zabi su wa za su tsaya. To amma zaka ga da wani da askin shi irin namu, da wani irin nasuwa an can, da wani irin nasuwan can, da wani da wani da wani sun zo sun kama, da wani zaka ga hatta da kai ka sani kana kiran shi ma yazo ya ringa cika sallah, amma zaka ga da shi ake kama ana wannan, ana kewaya kuma a zo ayi wannan. Wallahi akwai abubuwa da yawa akan abin da ya shafi jana'iza, shi yasa wallahi kai matukar kokari ka ringa roƙon Allah subhanahu wataala da ya tabbatar da kai akan wannan addini, ya tabbatar da kai akan sunna. Taufiki ne na Allah subhanahu wataala ya shiryar da kai, taufiki ne. Zaka gani mutum gashi Allah ya bashi ilimi amma Allah bai shiryar da shi ba, taufiki ne. Allah idan ya baka zaka shiri, kuma kai kokari matukar, koda a kusan ka kasan irin waɗanda suke aikata irin wannan, kai kiran su ko kuma kai wasiya idan ka mutu cewa wane yayi maka abin da ya shafi sallah. Daga nan zamu sai abin da muka yi daidai. Allah ba mu lada kuskure. Allah ya gafarta mana. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
الله أكبر الله